Gwamnatin jihar Benue ita ce ta dauki matakan shawo kan karuwar waɗanda suka kamu da cutar kwalara a jihar da ya sanadin rasa rayuka musamman na kananan yara. Kwamishinan yada labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue Madangunan Adingi ta shaida mun cewa tun bayan barkewar cutar gwamnatin jihar ta gaggauta tura kwararrun likitoci a yankunan da cutar ta bulla.
Kananan hukumomin su ne Agatu Ubangaji a Agatu Local Government na Benue State da kuma Abinci a Guma Local Government na Benue State. Wuraren da aka samu mutanen da suke zama kusa da ruwa ne suka samu cutar, kuma musu yara ne suka samu cutar. So gwamnati ya tura kuɗi aka saya magani da akwai wani abu ana kira water aid.
Tura wato wannan sinadarin da ke tace ruwa kenan.
Mai gyara ruwa kenan. So ba su tsaya, kuma an ce musu dole za su sha ruwa a tafasa shi sosai. Kuma aka tura doctor na yara daga Kitchen Hospital na an kai wani a wadansu a Guma, an kai wadansu a Batu, kuma an kai musu maganin da zai kashe cutar. Kafin gwamnati ta je wurin mutane goma sun mutu, amma daga ranar Laraba har yau ba wanda ya mutu kuma. To yanzu an sa mutane suna duba a cikin kauye in akwai wani da ke amai, akwai wani da ke na zawo, ana ɗauka suna kai su asibiti.
Yanzu dai a adadin da kuka samu mutane goma ne suka mutu, ba 14 kamar yadda muke gani a rahotanni ba.
Mutane 7 sun mutu a Gatu, mutane 3 yara sun mutu a Benue. Sai dai jiya ta mutu kafa ka kawo ta asibiti wani yaro, amma wanda suka mutu a asibiti da muka sani 11.
Kwamishinan yada labarai da raya al'adu da yawon shakatawa a jihar Benue Madangunan Adingi, kwalara cuta ce da ke kashe mutum cikin kankanin lokaci, kamar yadda darakta a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Samuel Audu ya mun bayani kan sassalar cutar.
Ta ciwon kwalara da wace kwayan cutukan suka kawo wannan ɗin, yawanci abin da ke kawowa rashin tsaftacewa muhalli, mutane suna bayan gari a waje ba a cikin salga ba. To in ya faru hakan nan ya kan wanke ya samu su abincinmu ko su ruwa, especially a ta yanzu nan da akwai karancin ruwa, so mutane suna ɗiban ruwa anyhow ko ta wani wuri sai su samu sai su kamu da wannan ciwon ɗin.
Ina alamomin cutar?
Alamomin cutar in ya zo zawayi ne da amai, to yawanci abin da ke kashe mutane in kai zawon ya yi yawa har ruwan jikin ga kare mutuwa za ka yi.
Shi ma Dr. Shaibu Jogadas ya hori jama'a ne da su ɗan matakan kariya daga cutar kwalara.
To most times idan aka samu mutum da wannan cuta na kwalara haka a gida, ya kamata irin a dinga ɗan bashi da zuwa biko ORS. Shi ORS ɗin kamar rangi shiri ne haka da ake ba kafin a kai mutum zuwa asibiti haka. But most importantly gaskiya shi ne wanke hannu da aka sai irin su kayan marmari haka, because most times sometimes aka ɗauko daga kazuwa haka ba a wanke shi sosai, da sauransu ya kamata a dinga wanke shi sosai kafin a ci.
Dr. Shaibu Jogadas kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.